a yayin da ya rage kasa da mako daya a yi zaben gwamnati a jihar Ondo. Ɗaruruwan matasa maza da mata da sun kada da dalibai yan kasuwa sun yi wata zanga-zanga a cikin birnin Akure zuwa hedkwatar hukumar zabe mai zaman kanta a birnin Akure don tilastawa hukumar zaben sanya dan takarar su Itayo Jegede a maimakon Jimo Ibrahim da jam'iyyar PDP ta tsayar don farko. Shugaban matasan masu zanga-zanga cewa yayi,
let us go to elections, let Jegede contest and lose election, we will go, but where there is an abracadabra,
you will not accept it.
In the name of our candidates, we are going to accept
it. Shugaban matasan masu zanga-zangar yace dole ne mu fito mu nuna wa dukkan duniya cewa a bar dan takarar mu Itayo Jegede ya takarar gwamnatin jihar Ondo, idan ya fadi za mu amince, amma idan aka hana shi takara to ba za su yarda ba.
Of the greatest Bagba, of the greatest Bigby, let's say this, greater Nigeria today. All those same people are politically sophisticated. We are not ignoramus, we are not fools, we are not idiots.
INEC cannot be blamed for this situation of ground. So, what INEC has just done is obey court order. And I did promise you that if a higher court gives a counter order, that time because if there is any higher court order today, that the commission will change.
Shuko commissioner hukumar zabe a jihar Ondo yace ba laifin hukumar zabe bane da zaran kotu ta yanke hukuncin cewa Itayo Jegede ne ba Jimo Ibrahim zai yi takarar gwamna a jihar Ondo ba. Hukumar zabe za ta bi umarnin kotu. Matasan da ke dauke da kwalaye masu rubuce-rubuce sun rika cika baki cewa idan ba Jegede ba to babu zabe. Zaratan jami'an yan sandan kwantar da tarzoma SSS Civil Defense dauke da makamai da mota surke suka tare matasan kusa ga ofishin hukumar zabe ta jihar Ondo. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga birnin Akure a jihar Ondo, Nigeria.